Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya ko ana shan hanki lafiya. Ibrahim Kalam Sigirba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirin wani hantsi na yau ranar Juma'a 21 ga watan Janairu. Cikin shirin za a ji yadda shugaban jamhuriyar Nijar Muhammad Bazoum ya kudura aniyar ganin bayan 'yan ta'adda da sauran miyagun da ke addabar jama'ar kasar. Za kuma a ji cewa wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce jihar Barnon Najeriya dangane halin da 'yan gudun hijira ke ciki. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma za a ji shirin yanayi da muhalli da Aisha Ma'azu ke gabatarwa, sai kuma ra'ayoyin ku masu sauraronmu. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, barkanku da wannan safiyar. Ta da fatar an wayi gari lafiya. Yanzu kuma sai cikakkun labaran duniya. Masu aikin ceto na Siriya da masu sa ido kan yaƙi sun ce wani harin roka da aka kai a wani gari da ke ƙarƙashin ikon mayakan 'yan adawa da ke samun goyon bayan Turkiya a arewacin Siriya ya kashe fararen hula 6 tare da jikkata wasu mutane 12. Dukkansu biyun sun ɗora alhakin harin na ranar Alhamis kan dakarun Kurdawa na Siriya da ke samun goyon bayan Amurka a garin Afrin, wanda ke ƙarƙashin mayakan Siriya da ke samun goyon bayan Turkiya da ke kawance da su tun a shekara ta 2018, bayan wani farmakin sojoji da Turkiya ke marawa baya wanda ya fatattaki mayakan Kurdawan Siriya da kuma dubban Kurdawa mazauna yankin. Ƙungiyar White Helmets, wata ƙungiyar kare fararen hula ta Siriya da ke aiki a yankunan da ke hannun 'yan adawa, ta ce harin na roka ya kuma haddasa gobara a wani yanki na Afrin. A jiya Alhamis, 'yan sanda a birnin Lahore, birni na biyu mafi girma a Pakistan, sun ce wani bam ya fashe a wata kasuwa mai cike da jama'a, ya kashe akalla mutane 2 tare da jikkata wasu akalla 29. Wani mai magana da yawun rundunar da ake kira Baloch Nationalist Army, BNA a takaice, ɗaya daga cikin haramtattun ƙungiyoyin 'yan awarin ƙabilanci da ke fafutuka a yankin kudu maso yammacin lardin Balochistan, mai arzikin mai ne ta ɗauki alhakin kai harin. Bam ɗin da wata na'ura suka haddasa fashewar. Fashewar ta faru ne a shahararriyar kasuwar nan ta Anarkali da ke gabashin birnin, wadda ta shahara wajen sayar da kayayyakin ƙasar Indiya, a cewar wata sanarwa da ta fito daga Abi Khan, mataimakin babban sufetin 'yan sanda a yankin Lahore. Ana ci gaba da gudanar da bincike, amma bai dace a yi hasashen inda aka dasa bam ɗin ba, a cewar Khan. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. A jiya Alhamis ne Amurka da wasu ƙawayenta da dama suka fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa kan harba makami mai linzami na baya-bayan nan da Koriya ta Arewa ta yi, tare da yin kira da gaggauta aiwatar da takunkumin Majalisar Ɗinkin Duniya. Jakadiyar Amurka Linda Thomas Greenfield ta ce yana da matuƙar muhimmanci ƙasashen mambobin ƙungiyar su ɗauki matakan da suka dace don aiwatar da takunkumi a yankunansu, ko kuma su yi kasadar bayar da takardar shaida marasa tushe ga gwamnatin DPRK don ci gaba da shirin samar da makamai, in ji jakadiyar ta Amurka Linda. Ta yi amfani da lakanin sunan ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Koriya ta Arewa. Sunan Koriya ta Arewa kenan a hukumance. Ta yi magana da manema labarai a Majalisar Ɗinkin Duniya tare da takwarorinta na ƙasashen Albania, Brazil, Burtaniya, Faransa, Island Japan da haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Sai dai Japan tana daga cikin mambobi ne na Majalisar Tsaro a yanzu. Wannan shi ne karo na 2 cikin kwanaki 10 da majalisar ta yi taro na bayan fage domin tattaunawa kan harba makami mai linzami na Koriya ta Arewa.
Kafin Yusuf ya kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, za mu nufi jamhuriyar Niger, inda shugaba Muhammad Bazoum ya yi kashedi ma 'yan ta'adda da sauran miyagu a fadin kasar, yayin da yake kammala ziyarar sassan kasar da ya kai. Haruna Mamman Bako, gare ka.
A ranar ƙarshe ta rangadin sa a cikin jihar Tawa, musamman a yankunan da ke fama da ɗimbin matsalolin tsaro, shugaban jamhuriyar Niger ya iso a yau a garin Bangi da ke iyaka da jihar Sokoton tarayyar Najeriya, da ke kumshe yanzu haka da sama da 'yan Najeriya su 12,000 da suka arcikewa 'yan fashin daji da suka kai musu tsololuwa tsakakkai, har suna kutsowa a jamhuriyar Niger a wannan yankin na Bangi, suna sace mutane, suna kashe mutane, suna safarar makamai da satar dabbobi, inda shugaban kasar ta jamhuriyar Niger Bazoum Muhammad ya ce ya san yanda zai yi da su.
Masu sai da makamai, ina so jama'an Bako albishir domin na ɗauki niyya in yaƙe su duk inda suke, kuma in sa su cikin yanayi na rashin daɗi, na rashin walawa. Yanzu haka alhamdulillahi mahi miyagu cikinsu mun rigaye mun kama su, mun kama waɗansu zandar, mun kama waɗansu maraɗi, mun kama waɗansu tawa na nan ƙasan Bangi, mun san su, muna neman su, za mu kama su, za mu adabta su, insha Allahu za su yi nadama irin wannan aikin da suka shiga, la'anantattu wanda suka rasa abin da za su yi, su sai da makamai domin a kashe mutane musulmi da su. Wallahi wannan sana'a ta su ba ta musu alheri, kuma ta riga yi ta ba ta musu rayuwa, amma za mu gurbatar da rayuwarsu insha Allah za su gani.
Shugaban kasar da ya kadu da irin yawan mutanen da ya ce a tarihinsa na siyasa bai taba ganin irin su ba a taro, ya dauki alwashin magance ma mutanen Bangi wannan matsalar ta tsaro da ke firgitar da jama'ar wannan yankin da gaugawa da zaran ya koma ya mai.
Abinda ba mu yi ba yau za mu yi shi gobe insha Allah, abinda ba mu yi shi gobe ba za mu yi shi jibi da yardan Allah, abinda ba mu yi shi bana ba za mu yi shi fadi. Amma da yake har mun rigaye mun zo, kuka karrama mu da wannan babban taro wanda ba mu taba gani irin shi ba, mu ma ba za mu mance wannan amanar da kuka bamu, wannan sakon da za ku mumu, insha Allah za mu je neme da niyya mu aiwatar mu biya muku bukata. Jama'a, na gode muku da kuka zo daga wurare masu nisa. Ina gan mutane da raƙumma da dawakai, duk al'umma ƙasar Bangi ta zo ta halarci wannan taro, babu abu hiye da wannan wanda za ku iya mumu, don ku nuna mumu ku 'yan ƙasa ne, kuma kuka amince da mu, to kamar yadda ku kuka amince da mu, kuka nuna mumu ɗaukaka, mu ma za mu saka muku da aikin da ya kamata mu muku don mu biya muku bukata.
Jawabin dai na shugaba Bazoum a garin Bangi ya so sarai, kuma ya karfafa wa 'yan kasar ta jamhuriyar Niger game da manufar shugaban na ayita ta kare tsakaninsa da 'yan ta'adda da ke zagaye da kasar ta jamhuriyar Niger, da ya ce zai je neman su ko ina suke domin ya karya lagonsu. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bangi a jamhuriyar Niger.
To a gaida Haruna Mamman Bako, yanzu kuma ga Yusuf dauke da sauran labaran duniya.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a jiya Alhamis ya sha alwashin cewa Amurka da kawayenta za su gasa wa Rasha aya a hannu cikin gaggawa idan ta mamaye kasar Ukraine, inda har yanzu shugaban Rasha Vladimir Putin ka iya zaɓar hanyar diplomasiya don warware tashe-tashen hankula a gabashin Turai. Muna kan wani muhimmin mataki, in ji Blinken a birnin Berlin game da takun saka tsakanin ƙasashen yammacin Turai da Moscow kan yadda Putin ya tara dakaru 100 a gefen gabashin Ukraine. Blinken ya ce Amurka da kawayenta ta bayyana sare a duk tsawon lokaci cewar idan duk wani sojan Russia ya matsa kan iyakar Ukraine za su gane kuransu a cikin gaggawa da daukar mataki mai tsanani na haɗin kai daga Amurka da abokananta. Bayan ganawarsa da ministan harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock, Blinken ya ce Putin na da zaɓi tsakanin tattaunawa ta diplomasiya a ɗaya ɓangaren kuma rikici sakamakon ɗaya ɓangaren. Dole ne ya yanke shawarar wacce zai zaɓa. Rashin jituwa da ba a warware tsakanin kamfanonin sadarwar Amurka da kamfanonin jiragen sama na kasuwanci kan bullowar sabbin hanyoyin sadarwa na 5G na ci gaba da haifar da rudani game da ko zirga-zirgan jiragen sama ba ta da hadari a Amurka. A ranar Laraba, kamfanonin AT&T da na Verizon, manyan masu samar da muryar wayar hannu da sabisin intanet a Amurka, sun fara kunna sabbin hasumiyar waya a duk faɗin Amurka. Sun samar da tsarin 5G mai saurin gaske ga masu amfani na farko a cikin yankuna mafi yawan jama'a a ƙasar. Har zuwa lokacin ƙarshe, an sami cece-kuce tsakanin kamfanonin sadarwa da manyan kamfanonin jiragen sama na Amurka kan ko za a tura sabon sabis ɗin kusa da tashoshin jiragen sama. Hakan ya sa wasu tsirarun kamfanonin jiragen sama na ƙasa da ƙasa da suka haɗa da British Airways, Lufthansa, All Nippon, Japan Airlines da Emirates sanar da cewar za su dakatar da wasu ayyuka a Amurka har sai an warware matsalar.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. So yanzu kuma bari mu nufi Najeriya, inda wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya ta kai ziyarar gane makai a jihar Borno mai fama da ɗawainiyar 'yan gudun hijira, Haruna Dauda Gareka.
Yayin da gwamnatin jihar Borno ke kokarin maida yan gujira zuwa garuruwansu na asali, kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ƙarƙashin jagorancin makardashin babban sakatare na Majalisar Ɗinkin Duniya, Mr. Martin Griffiths, ya ziyarci jihar Borno don duba irin halin da yan gudun hijirin ke ciki. Yanzu mafi yawansu ke zugunne a sassanin da ke ƙananan hukumomi ko kuma makwabtan jihohi da ma makwabtan ƙasashe. Makardashin babban sakatare na Majalisar Ɗinkin Duniya ya dai ziyarci garin Bama, inda ya tattauna da wasu yan gudun hijiran da ya ce rayuwa suna cikin halin gagani-gayi sakamakon irin barnar da ayan goge Boko Haram suka yi ma rayuwarsu da kuma suka lalata musu dukiyoyinsu. Mr. Martin Grimes ya kara da cewa,
"Our support for your policies and your effort."
Ya ce, "Ina mai goyon bayan gwamnatinka da irin gwamnatinka da gwamnatinka take yi wajen maida yan gujin hijira zuwa garuruwansu na asali da kuma kokarin dawo da zaman lafiya a jihar baki daya."
In the humanitarian community that I lead.
Ya ce, "A wannan kungiya da nake shugabanta da ke sa ido wajen kungiyoyin da ke bada tallafi ga bukata da ake kira OCHA a takaice, muna masu matakar mutunta irin dokokin da gwamnatin jihar Borno ta shimfiɗa musamman ma a jihar Borno."
These are people and we have seen them today in Bama.
Yace waɗannan mutanen da muka gani yau a Bama, wanda kuma dukkanin su ka san su, wanda ƴan gungiyar Boko Haram suka yi wa rayuwarsu ta'adi, lalle wannan abin kulawa ne kwarai, don abin ya dame mu kwarai da gaske. Shi kuma gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum cewa yayi,
"Therefore I ask you to visit Munakam."
Yace, "Ina mai bukatan ku ziyarci sansanin yan gudun hijira na Muna, in kuna cikin Maiduguri kafin ku tafi, dan shi ne sansani mafi muni a fadin duniya baki daya, yanda zamu rage irin wahalhalun da jama'a ke sha."
"The situation in the IDP camps is indeed very bad."
Professor Zulum ya ce, "Yanayin IDP camp ainihi bane mai kyau, akwai yawaitan al'umma da kuma yawaitan shaye-shayen kwayoyi da karuwar karuwanci da cin zarafin jinsi da karuwar yaduwar cututtuka kamar na amai da gudawa da kuma cutar COVID-19.
There is no dignity at all in people continue."
Yace, "Babu wani mutunci kwarai a ce jama'a suna ci gaba da zama a IDP camp, don haka ne muka ga ya dace mu rufe dukkanin sansanin yan gudun hijiran, kuma irin waɗannan sansanin yan gudun hijira na samar wanda ba su da ilimi da tarbiyya da sanin al'adu masu kyau," in ji gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To, a gaida Haruna, Wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba a ɗan shakata da wannan. Lokaci ne da zan dan za ku da gefe guda Aisha Ma'azu ta shigo da shiri na gaba.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Ma'azu. Idan dai ana biye da shirin a makon da ya gabata, mun yi duba akan gurbataccen iska mai cutar da lafiyar dan adam da muhalli, inda muka karbi bakoncin yan rajin kare muhalli Malama Alawiya Baba Musa, kuma shugabar kungiyar Arewa Women for Climate Change Initiative a Wiska, wacce ta yi tsokaci a game da bukatar da ke akwai da daukan matakan rage gurbataccen iskar carbon a cikin muhallin mu. To a yau zamu dora da dalilan da ya sanya ta yi wannan kirar. Ai sauraro lafiya.
In kika duba manyan tituna da suke birane, suna fitar da wannan iska kuma tana jawo cututtuka sosai, musamman abinda ake kira long term health effect. Ba a yanzu nan zaki samu matsalar ba, amma abin yana taruwa ne a jikin dan adam. Yawanci cututtukan da aka fi samu ta hanyar wayannan sinadaran da suke fitowa daga jikin hayakin ababen hawa, akwai su ciwon zuciya, akwai su asma, da ciwon huhu, da ciwon kansa. Yawanci da hayakin da yake fita zaki ga yana shiga cikin huhu, kuma su bi su tushe hanyoyin jini. Yawanci za ta ga wannan gurbatacciyar iska da take gurbata abin da muke shaka yana sa ana samun ciwon wahalar numfashi. Kuma yawanci yara ƙanana da waɗanda suke tsofaffi su suka fi saurin kamuwa da irin waɗannan cututtuka. To abin lura anan shine yawanci mutane idan ba wai ciwo da za a ce yanzu-yanzun nan ya samu mutum ba shi aka fi mai da hankali da magance shi, amma wannan da yake za ka ga ba lokaci ɗaya bane ba. Kuma yawanci waɗannan ciwukan da na lissafa duk wanda kika ga ya same su ba a taɓa danganta su da gurɓatacciyar iskar da yake shaka, an fi danganta shi da wani dalili na daban ba wannan. To kuma bayan nan in kika je ɓangaren muhalli shi canjin yanayin da ake samu yawanci a cikin waɗannan sinadaran da na lissafa miki akwai su carbon waɗanda take fita take jawo shi matsalar ɗumamar yanayi da za ki ga muhallin mu ya ɗau zafi sosai wanda in zafin ya yi yawa yana kawo matsaloli da yawa kamar wannan shekarar kin ga an samu sosai rashin ƙarancin ruwan sama. To in kuma an samu ƙarancin ruwan sama za ki ga yawancin amfanin gona ba za a same shi da yawa yadda ya kamata ba. Mutane da yawa sun ta korafi akan cewa amfanin gona su dai ya kokone saboda ƙarancin ruwan sama da aka samu. Bayan nan za ki ga ana yawan samun kwararowar hamada da ita ma tana daga cikin matsalolin da sauyin yanayi yake janyowa. To kullun kiran da muke yi shine ba za mu iya cewa mun daina gaba ɗaya ba, amma mu a fara samun hanyoyin ragewa. Kasashe da yawa ko a taron Majalisar Dinkin Duniya da ake kira COP26 da aka yi a last year za ki ga kasashe da yawa suna cewa a shekara kaza za su daina fitar da iskar carbon. Mu abinda muke so mu yi kokari a aikata mu ga cewa mun rarrage duk wani abu da muka san yake jawo matsalar gurɓacewar iskar nan tamu, saboda lafiya da muhallin mu duk su ne koyaushe abin ji kuma abin dubawa.
Shi kuma shugaban hukumar tabbatar da kiyaye dokokin kare muhalli Farfesa Aliyu Joro fashin baki yayi a game da yarjejeniyoyin sauyin yanayi da aka cimma musamman ma wanda ya shafi gurbataccen iskar carbon a wajen taron COP26.
Da za ka yi taron nan a Paris ralli 2025 an yarda cewa dole kasashe sai sun zauna sun nemi hanyar da za su magance wannan magana na dumaman yanayi. To wannan taro da aka yi cikin abubuwan da ake so a tabbatar an cimma shine a dumaman yanayin nan an yi maganin sa. To ɗaya daga cikin hanyoyin nan shine a tabbatar cewa kafin tsakiyar karni 2025 kasashe su daina sake sinadarin carbon dioxide. Shi wannan carbon dioxide din nau'i ne na iska wanda shine yake gaba a jawo dumaman yanayi. Yana cikin nau'in sinadarin iska da suke jawo greenhouse effect. Greenhouse din nan wani daki ne wanda ake yin shuke-shuke. To duniya ma tana nan kaman wannan daki. To wannan nau'i na wannan sinadarin iska in yayi yawa yakan hana zafin rana in ya sogo duniya ya koma. So sai duniya ya ta yin zafi. To an yarda cewa akwai hanyoyin da duniya suke ta jawo arin wannan carbon dioxide ta amfani da makamashi wanda ake haƙowa daga ƙasa wanda ake kira non-renewable a turanci, wanda ba a iya samu ya sake tofowa, wato kaman su mai petroleum kenan a turanci, kaman su dutse na coal wanda ake haƙowa wanda ake amfani da shi a jiragen ƙasa. To wayannan nau'i ne na abubuwa wanda in aka kona su kamar yanzu man petrol da muke amfani a mota in ya kone cikin manyan sinadarai da yake cirewa hayakin nan shine wannan carbon dioxide da kuma ruwa da sauran kuma waɗansu nau'i su ma na sinadaran iska wanda suke gurɓata muhalli. To ƙasashe sun yarda cewa dole sai an zauna kowa ya kokari ya rage kuma kwata-kwata a daina amfani da wannan nau'uka saboda a daina cire carbon dioxide.
Profesa ba wai na tare numfashinka ba, kana gani dainawa gabaki ya abu ne mai yiwuwa kasancewar idan muke la'akari da yadda mai ke da muhimmanci a al'amura na rayuwa. Daga mai ne ake cire iskar gas wanda ake girki da shi, wanda ake aiki da shi a kamfanoni da dai makamantansu, ga kuma adadin motoci da muke amfani da su musamman ma a nan Afirka, ga kuma tsadar motocin da ake kira wanda suke amfani da wuta lantarki, wanda shi ma a wani bangaren yana amfani da abujan samar da wutan lantarki. Profesa, kana gani wannan abu ne wanda zai yiwu?
To abu ne mai yiwuwa, ko da yake in kika duba burin kasashen duniya ba wai yau ne ko gobe ba ake magana. Ana maganan cewa ana da burin by 2050 ake magana, kusan shekara 30. To kin ga buri ne kuma shekarun da yawa. To ana ta kokari dai ana caccanjawa.
To mai sauraro, da haka za mu yi sallama a cikin shirin yanayi da muhalli a yau. sai a kasance da mu a wani makon idan Allah ya raya mu. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka, sai Solomon Abu daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
A gaishe ki Aisha, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraron mu kan kira kuna aje mana.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America. Sunana Dan Lamin Joja Kagara, jihar Niger, Nigeria. Ina so in yi ma mutanen Kebbi ko gwamnatin jihar Kebbi taziya akan abubuwan da suka faru a masarautar Zuru, kashe-kashen da aka yi ma mutanen talakawa. Da ina yi masu taziya, Allah ji kan wanda suka riga mu.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Hassan Dogon Party Basari daga jihar Katsina a tarayyar Najeriya. To alhamdulillah, yau ina so in yi magana akan sanya ranar zaben kananan hukumomi da gwamnatin jihar Katsina ta yi, wanda za a gudanar da zabuka na kananan hukumomi guda 34 wanda za a yi shi ranar 11 ga watan 4 shekara ta 2022. To babu shakka wannan zabe ne mai matuƙar amfani ga al'umma.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America. Sunana Dan Lamin Joja Kagara, jihar Niger, Nigeria. Ina kira ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Niger. To ga hanyoyi ta cikin garin Kagara da kuma sun lalace, ga suna abubuwa, ga shi an watsu da yamma aiki sai mun ga lokacin da aka tada wanga aiki. To ba wani abin da bukatan da zai yi mana sai dai tada kora. To in dai da gaskiya ake so a yi, ki a tada wannan aiki akan gaskiya, a yi wannan aiki tsakanin da Allah. Mu san cewa mu talakawa zabin da muka yi ba mu zabi kunin dare ba.
Assalamu alaikum sashin Hausa VOA America. Mai magana Abubakar Muhammad Lil Amara, Sokoto State, Nigeria. Ya Allah ka nuna maganin wannan bala'i da bala'o'i waɗanda ba mu da magani sai dai Allah. Sahabi ta Allah mu da Sokoto sai an kashe mutum an ɗauke mutum. Amma an to an yi doka an ce a hana mu ɗan matakin da za mu kare kanmu. Duk arewacin Najeriya gaba ɗaya bayan gwamnan Katsina ya ce wa mutanen shi su kare kansu. Kowane gwamna ya taho ya yi dokar da ta takura ma talaka da al'umma ta yi. Sannan ba a ba mu tsaro ba, an bar mu cikin bala'i da kaskanci.
Assalamu alaikum sashin Hausa ta Voice of America. Ni ne Alhaji Sadiki Babawo daga ƙaramar hukumar Dauga. Ina gabatar da ra'ayi na daga ganin gwamnoni sai suka ja wuri a yi yin take. To idan ciki da gaskiya ai ba ta hau da shi, so bari a yi take kai sun fi san abin zai faru. Domin wannan ra'ayi shi ne ra'ayin mu talatawa na mana jiga da waki da wanda mu muke buƙatar sa. Kuma idan da gaske suke suna cin bayani da mu kai na gaskiya ne, to su bari a yi take nan domin shi ne ne kawo cigaban demokradiyya. Da fi siyasar da sai fauci gaba kamar da muka ji wannan tsohon gwamna shi ne wanda ya taɓa yin gwamna misali alluru zai maganganu wani shi ne gaskiya magana idan ana so a kawo cigaba na siyasa a ƙasa.
To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an manfa a taƙaice.
Masu aikin ceto na Siriya da masu sa ido kan yaƙi sun ce wani harin roka da aka kai a wani gari da ke ƙarƙashin ikon mayakan 'yan adawa da ke samun goyon bayan Turkiya a arewacin Siriya ya kashe fararen hula 6 tare da jikkata wasu 12. Haka zalika a jiya Alhamis 'yan sanda a birnin Lahore, birni na biyu mafi girma a ƙasar Pakistan, sun ce wani bam ya fashe a wata kasuwa mai cike da jama'a ya kashe akalla mutane 2 tare da jikkata wasu 29. Kana an ji cewar a jiya Alhamis ne Amurka da wasu ƙawayenta da dama suka fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa kan harba makami mai linzami na baya-bayan nan da Koriya ta Arewa ta yi, tare da kira da a gaggauta aiwatar da takunkumin Majalisar Ɗinkin Duniya.
Masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande wanda ya taya ni gabatarwa, sai kuma Salamon Abu da ya haɗa ya kuma ba da umarni da kuma injiniyan mu na yanzu Kal Stalin, ni Ibrahim Kalamu Sigirba ke cewa sai anjima, wassalam.